Naza amfa iza mace ta gaji kwarya mai oda su take lalan yandar ma amarya masu kwalitin jidanu kawai amarya mun za amfa di halila kine zau shi yasa shahar ya dauko gida ya kawo anya an buga da shi yayi ta kai da kawo baza cikar ajin ki bada identity amarya nun royalty amarya mazari kai ashe mai wuce wiyawa tun da rabbane ya yarda ba a hana ba haba amarya ta so aka kike da kwazo daga kiran ki kyazo daga darki murzo abinda dai miji yake so ba ka bari ba ba za ke bar a